عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta ladi domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako a cikin littafin mai girma kitabu tauhid ko kuma hashiyat kitabu tauhid na Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Allah subhanahu wa ta'ala jikan shi da rahama muna cikin babin da yake magana akan mutumin da ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba tambaya mu yi bayanin kuma duk mutumin da ya tabbatar da tauhidi shine mutumin da bai taba ko kuma bai yi shirka babba ba shirkul akbar ko ba mutum bane mai saban Allah wanda zai rage mishi daraja ko ba mutum bane mai bid'a wannan abubuwan guda uku suna daga cikin manyan gabobi wanda za su sa mutum ya tabbatar da cewa tauhidin shi ya cika muna kan hadisin Husayn an Husayn bin Abdurrahman ya mun karanta gaba ta warko ta biyu ta uku kusan muna safa ta 41 yau 16 ne ga safar yau 16 ga watan safar hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1447 wanda daidai da 10 ga watan 8 2025 idan ban manta ba muna daidai gabar قال قد احسن من انتهى الى ما سمع من جنن ne muka sayawo eh na'am kana sharhi can kasa lamba 3 da manzo sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin na Buraida bin Husayn da yake bayani akan cewa babu ruqiya sai ga kambun baka ayn ko kuma abun da ya shahi abubuwa masu sum dahi to shine sai ya ce mushi waya gaya maka ya ce a hadisi ne aka ba mu labari ya ce to kuma hadisin waye ya gaya maka shi kuma ya hudu wanda ya gaya mashi labarin to shi ne a nan sai yake mashi yabo sai ce mashi lalle tabbas duk mutumin da ya tsaya ko ya kai ya tsaya inda aka tsaida shi ko kuma abin da ya ji shi yake yi aya ce ko hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ce wannan mutumin ya kyautata kenan addinin musulunci bai bukata kari shi ne bid'o'i ko ba so mutum ya zamanto kasalalle ka koma can ƙasa ana so ka zamanto tsakatsakiya ausat to shine sai ya ce raqam salasa sharhi can ƙasa na uku yace ai filal hasan mutum yayi aiki mai kyau man akhadha bima balagahu min alilmi wa amila bih duk mutumin da yayi aiki da ilimin da yazo mishi kuma yayi aiki da shi wannan ilimin to wannan mutumin shi ake cewa ya kyautata yayi da kyau yayi abin da ya dace yace bi khilafi man ya'malu ala jahlin sabanin mutumin da yake aiki da jahilci kaga aiki da jahilci so da yawa sheke batar da mutum tunda kai baka sani ba Allah ne yace ko manzo Allah ne yace ko kuma maganan wani ne ko kuma wani ne ya tsara wata hanya kake bi a jahilci yace aula ya'malu bima ya'mal bima ya'lam ko kuma mutum ne gashi nan ga dimbin ilimi ya san qur'ani ya san hadisi ya san komai to amma bai aiki babu ruwan shi kawai abin da ya ga dama yake yi abinda zuciyar shi ta raya mishi to kaga wannan shi ma ai bai kyautata ba yace fazalikal musiu kaga wannan ya munana yace wa hadha alhadith rawahu ahmad wa ibn majah anhu marfu'an mana kenan an danganta shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kishiyan mauquf waka ce mauquf kenan zuwa ga sahabi amma idan aka ce marfu'an kenan zuwa ga manzo Allah an dauka kashi wa rawa ahmad wa abu dawud wa tirmidhi an imran bin husayn marfu'an wa rijal ahmad thiqat wa asluhu fi sahihayn kenan asalin hadisin ma yana daga cikin hadisan da bukhari da muslim suka rawaito wanda su kuma idan an ce bukhari da muslim to babu shakku ba ma bukata a ce waye ya rawaito su suwane ne sun gama aiki buhari ya gama aiki muslim ya gama aiki saboda su alitayin su suka ce basu kawo hadisi sai ingantacce wa fihi fadilatu ilmi salaf in muka dibi wannan hadisi zamu ga akwai fadilar ilimin magabata nagari kenan wannan tambayoyi da yake mushi idan ba ku manta ba tambayoyi ne na cewa ya san daga ina ya samu hadisin kuma waye ga ya mushi kuma da gaske ne addini ne ko kuma ba addini bane haka kuma ya kamata a ce duk mai son ya samu ladan aikin da yake ya tabbatar da cewa Allah ne ce ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka tsaya akan kwashe-kwashe to sai ka waye kiyama kalaluba ka ji babu wannan kuma shine abin takeici Allah ya kare mu Allah ya kiyaye wa husun adabihim wannan hadisi yana karantar da mu kyakkyawan ladabi na magabata na gari kaga duka daga cikin su babu wanda zai ce ko ya rena shi ko yayi kaza wannan ya tambaya wannan ya bada amsa wannan ya tambaya wannan ya bada amsa to wannan duka ba abu bane wanda ya kamata a ce an tada hankali dan ka zo kai wani aiki ko ka hado wata magana a ce ma wani meye dalili Allah ne yace ko manzo Allah ne yace to kaga karka ce an rena ka ko kai za ka ga mu haka to idan ka hado haka ka huta daga ladabi na addini wa talattufihim fi tabligh alilm kuma wannan hadisi yana karantar da mu tausayawa na magabata na gari wajen isar da ilimi basa kausasawa busa tsanantawa busa yin abun gade haka gatsau a da dan tausasawa da dan tausayi mutumin da bai sani ba to ya kamata a dan bishi a hankali har ya sani yace wa annaman amila bima balagahu faqad ahsan tun mutumin da yayi aiki da ilimin da yazo mishi na kirkita wannan mutum ya kyautata wala yatawaqqafu alilma bihi ala ma'rifati kalami ahli almazahib wa ghayrihim kai ya zaman to kai ka tsaya ka sani kadai malik ya ce mazahibul arba'a ko wa ghayruhum malik ya ce abu hanifa ya ce amma kun babu aiki kenan kai inda za mu tambayoyi a mazhabobin nan gaba daya menene hukuncin kaza ka sani meye hukuncin kaza ka sani to amma idan aka laluba wajen aiki kai lamba banza zimana 00 ne a wajen aiki to kaga wannan matsala ne ilimi yana amfani ne lokacin da kai aiki idan baka aiki ba ilimin ka sai dai zaman to azaba a gare ka tunda ka sani ka taki to zamu kuma safa ta gaba can sama yace walakin haddathana ibnu abbas ala nabi sallallahu alaihi wasallam qala urdat alayya al-umam fa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ra's wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun id rufi'a li as-sawad al-azim fa zanantu annahu ummati fa qila li hadha musa wa qawmu فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب جامع سيانا أقول سورة حديث ولكن حدثنا ابن عباس سيأتي عبد الله عباس شيني عبد الله عباس رضي الله عنهما كان لشيني بابنش دكن صحابين كان شيئا كتا انكذا رضي الله عنهما تو دكن صحابين da baban in aka ce radiyallahu anhu kenan baban shi ba sahabi bane ibnu abdul muttalib ibnu ammi nabi sallallahu alaihi wasallama kenan shi da manzo Allah ɗiyan mazabi suke hibarul umma ko kuma kace habarul umma duka ɗaya ne ko da wasali sama ko da wasali ƙasa ana ni da shi malami wanda ya kai matuƙa wajen malamta shi ake ce ma habar ko kuma hibar wa turjuman alquran kuma yana daga cikin wanda suke tafsirin alqurani da'a lahu annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala manzo Allah ya mushi addu'a addu'a da ya mushi sai yake cewa allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-tawil ya Allah ka sa ya san fiqhu addini kuma ya Allah ka sanar da shi tafsirin alqurani kaga kenan dole shi kowa sanin tafsirin alqurani tunda manzo Allah ya mushi addu'a fasara ayatun fil ilm wal fahm sai zamantu aya ne mana kenan ya kusan ya kowa abun mamaki wajen ilimi tacacce lahiyayye mai yawa kuma ga kuma fahimta ko da wata aya su da yawa in ba fahimci aya ba sai a ji wajen Abdullahi Abbas saboda manzo Allah ya mushi adda, to shi nan da nan zai tunano kuma ya fayyace ma mutane mi Allah yake so ya fadi a wannan aya. Mata bi ta'if sanat samaniya wa sittun, ta'if kenan garin da yake nan kusa da Makka. Qala al-musannif wa fihi umqu ilmu salaf, a cikin nan za mu ga cewa lalle ilimi na salaf yana da zurhi. Wannan kaman hannunka mai sanda ne mala yake yi a kan cewa da aka ce Abdullahi da Abbas, shi kuma shi ma ya ba da labari don mu san cewa wane ne shi Abdullahi da Abbas. Gashi mun karanta manzo Allah ya mushi addu'a, to kenan nan za mu fahimci kai tsaye zurhin iliminsu. Kenan yanzu misali Abdullahi da Abbas yanda ya san Alkur'ani, yanda ya san tafsiri, da ya samu wanda ya yi shi, kenan ɗalibin da ya karantar to shi ma sai ya yi wani wanda ba shi ba sanin tafsirin Alkur'ani da kuma Alkur'ani. To don kan mutum ya yi wasa da irin manganinsu, shi yasa duk mai so ya addini, addini da Allah yake so, ya yi aiki da magabata waɗancan. Kawai wani ya zo yanzu ya fassara ma aya ya ce kaza ake lihi, wanda shi kuma ilimin shi bai ma kai cikin liddayi ba, in an gama da waɗannan kai cikin koyar ma bai kai ba, ko cokal irin ƙanana na shan kafin. Liƙaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami'a, kaga da suka ce duk mutumin da ya tsaya ko kuma ya kai ƙarshe inda ya ji da shi yake aiki da shi abin da ya ji na kirki, ya ce walakin kaza wa kaza fa alima anna alhadith alawwal la yukhalifu thani, wannan hadisin da zamu karanta ba zai saba ma wancan wanda muka karanta ba. Fa inna Husayn ibn Abdurrahman radiyallahu anhu intaha ila ma sami'a an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walakin akhbarahu sa'id ibn jubair an darajatin arfa'a min tilka daraja wa hiya tawakkul. Na yanzu hadisin zamu karanta yana kamar ciko ne da shi wancan hadisin wanda ya wuce, wannan kuma yana daga cikin babban abin da so da yawa duk mutumin da zai yi hukunci da hadisi ɗaya wanda ji na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, to so da yawa mutum zai hukunci na kuskure akan abin da zai hukunta. Saboda yanzu misali mu ɗauki misalin sallah, sallah tun da kabbalar harama har zuwa lokacin da mutum zai ce assalamu alaikum assalamu alaikum, to da wuya ka samu hadisi shi ɗaya ne ya ɗauko tun daga cewa Allahu akbar ya kawo suratul fatiha ya kawo addu'a da za ka yi ta istifta ya kawo suratul fatiha ya kawo ruku'i ya kawo sujada, to hadisai ne da yawa, wani ya karanta yanda manzo Allah yake sallah to shi wannan hadisin ya kare, wani hadisin ya zo yaya manzo Allah yake ruku'i, mi manzo Allah yake karanta a ruku'i, wani hadisin sai ya zo ya karantar tsakanin sujada biyu ga abin da manzo Allah yake karantawa. Kenan yanzu misali in muna so mu samu sallah cikakkiya sai mu haɗo su, sai mu haɗa wannan hadisin gaba ɗaya. To wannan shi ne mala ana yake so ya nuna mana cewa Abdurrahman bin Husayn bayan shi Sa'id ibn Jubair ya gaya mishi ba a ruqiya sai abin da ya shahi kambun baka ko kuma abin da ya shahi sunnu, to wannan kamar ya gaya mishi daraja ta ƙarshe. Wannan hadisi za mu karanta zai nuna mana cewa tawakkali ya yi waɗancan gaba ɗaya, amma ba wai don yana nuna cewa mutum in ya nemi magani wata cuta ta same shi ko kuma ya nemi wani sababi don Allah ya ba shi magani, ba a ce mishi ba bai da tawakkali. Tawakkalin shi yana nan ya yi riko ne da sababi. Abinda za mu karanta yanzu na shi wannan hadisin shi zai hudo mana wannan abin a hili. An annabi sallallahu alaihi wasallama qala urdat alayya al-umam, manzo Allah ya ce an bujiro muni al-ummumi, Allahu a'lamu mata urdat, malam sai ya ce to manzo Allah dai ya ce an bujiro mushi, to amma Allah kadai ya sani yaushe ne aka gwada ma manzo Allah wannan al'ummar, lokacin da Isra'i da Miraji a ko kuma wani lokaci ne kawai na musamman Allah ya gwada mushi. To wannan ilimi yana ga Allah subhanahu wataala, shine yace Allahu a'lamu mata urdat, yace wa arduha anna Allah tabaraka wa ta'ala arahu misalaha idha ja'at al-anbiya'u wa man tabi'ahum yawm al-qiyama. Irin wannan Allah subhanahu wataala sai ya gwada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya annabawa za su zo a gobe kiyama. Wannan hadisi zai nuna mana annabawan Allah zawwas wannan zai zo da jama'a, wannan shi ma zai zo da jama'a. To shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fara'aytun nabiyya wa ma'ahu rahat, na ga wani annabi a gobe kiyama da Allah ya zo da shi ya zo yana tare da jama'a. Yace ar-rahatu wallazi fi sahihi ar-rahit bit tasghir, kina wannan kaman ita wannan kalmar akwai ruwaya ta Imam Muslim ta zo da tasghiri kenan ruhayd bi tasghir yace warahatu bis sukun wal fatha jama'atun duna al ashara duk adadin da bai kai 10 ba na jama'a sai a ce mishi rahat kenan nan kamar kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wani annabi zai zo da mutun tara ko 8 ko 7 ko 6 ko 5 tun daga 3 dai to ba zai wuce tara ba bas kai 10 ba yace kuma arhatu wa arhatun wala wahida lahu min lafz yana daga cikin kalmomin da bai da mufrad kaman qaumun ne kaman ibil kaga qaumun he dai kace jama'a wa ibil ko kuma he kace jamal ko kuma jimal sai yake cewa wan nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan Allahu akbar wani annabi kuma zai zo mutun daya ma duk kiran da Allah subhanahu wataala ya mamu ya sa ya yi wa'azi amma babu wanda imani da shi mutum ɗaya ne mutum biyu ne har kuma da su zai zo kiyama yace ya Allah ga wanda suka bi ni to shine sai yace ai atba'ahu wahidun wa ithnan liqillati muttabi'ahu saboda wanda suka bi shi ƙwarai kadan ne mutum biyu wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun to shi kuma wani ma bai da kowa annabi ne Allah ya aiko shi wajen wasu mutane masu sabo yayi ta wa'azi kowa ya karyata shi babu wanda ya bi shi to shine malai ta ayyuba su fi qaumin fala yattabi'u minhu ahadun kaga yanda dan adam ya kai mana wajen sananin saba alƙawali zamu ce ko kuma rashin cika alƙawalin da Allah ya dora mishi inna aradana amanat ala samawati wal ardi fa bayna an yahmilaha wa shakara minha wa hamalaha al-insan shi dan adam yana daga cikin rikicin shi da kuma irin abubuwa da yake na sa'a ma Allah subhanahu wataala za a aiko da annabi yayi wa'azi yayi wa'azi amma dai babu wanda yake tare da shi yace bal minhum man qatalahu qaumuhu ya zan billah akwai wanda ma mutanen shi suka hada kai suka kashe shi annabi ne ka zo ka mana wa'azi to ba mu imani da kai kuma ba mu yarda abin da kake yi ba kawai sai su kulla mishi wani abu su kashe shi yace fa innan naji min al'umami humul qalil annaba wanda suka tsira ma kadan ne da yawa koda wanda ba a kashe su ba ma an so a kashe su ka dauki ma annabin karshe manzon tsira sallallahu alaihi wasallama su kansu yahudawa sun so su kashe shi suka gayyace shi a Khaibar aka so a naso mai wani dutse ya kama hanya ziyara malaika juri ya zo gaya mishi abinda suka so kuma wata mace ta dafa nama ta sa sunmu a ciki ta ba shi ya ci sallallahu alaihi wasallam to a ƙarshe dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo rayuwa ta zo ƙarshe yace yana jin wannan abin wanda wannan bai yahudiya ta bashi yahudawa sun so su kashe hata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka annabawa suka shafa ma da mutanen su wani a kashe shi wani kuma babu wanda zai bi shi a kore shi daga gari yace walakin hum sawadul a'zam to wannan kuma sune tarin yawa donan mala zai mana magana mai ma'ana kware da gaske yace wa in kanu aqallal qalil ko da yan kadan ne yanzu kaga a wancan lokaci misali Allah ya kiyaye inda za ce mutun Allah ya yi shi a lokacin da annabi yake da mutun daya mutun biyu yana ta wa'azi kuma an san Allah ya koshi kaga mutun zai sa to dan me Allah bai sa mutane su bi shi ba kai su yan kadan jama'a gari zan bi na bar shi akwai mutane da suke kiyasta gaskiya da yawa a shi kullun yana tare da yu bahaushe ma caye da yu gara ɗaya ƙwaƙwara bahaushe haka ya ce kawai taron jama'a shi wani da shi yake aiki kana irin wannan mutanen da basu da ra'ayi a raka yare mai shakida in an ci a yi gabas in an ci a yi yamma wani me ya kaka nan ni ma ban sani ba kawai daga mutane suna taya na su kaga irin wannan mutumin da bai san ba abin da yake to saninka da addini zai karantar da kai da cewa addini ba yawa ba ne babu ruwan addini da yawa yace fa innahum a'zamuna qadran inda Allah wa in qallu yace wannan mutanen annabi da mutun daya annabi da mutun biyu annabi da mutun tara yace wannan mutanen sun yi kowa daraja qadran inda Allah wajen Allah wa in qallu koda yan kadan ne to mi Allah zai da taron shedan da shedannan shi ana kide-kide ana raye-raye ana bushe-bushe ana abin da aka dama kaga ba ruwan Allah da wannan taron amma inda za a ce a samu mutun biyu mutum goma mutum sha ɗaya a masallaci suna sallah to su ne mutanen Allah ko suna karanta ƙur'ani ya ce falya hazarin musulun duk musulmi ya kamata ya yi takatsantsan an yaghtarra bil kasara
kada yawa ya rube shi, kakka sake a matsayinka na mai imani yawa ya rinjaye ka, ka ce a mu ne masu jama'a, mu ne jama'ar gari duk tare da mu suke. Da wannan ba magana gaskiya bace, so ake ka kawo dalili aya ta alqur'ani ko hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma wata magana na magabata na gari, amma wai ka ce mu ne yan gari, aya mu ne yan asali, mu ne masu yawa, mu ne kaza, to sai ka tai da asalin ka kiyama, anhwanin mi zai ma bai ma anhwanin komi, amma dole kai addinin Allah. Haka ake ma yan izala ko ahli sunna gori baki ne, ko a ce yara kanana mutane sun girma shekaru nawa nawa iya da jikoki, wa amma har yanzu a ci addinin yara ne, mutane duk yan gari tare da musiki, to sai ka tai da yan gari. A gobe kiyama mutane yan gari za ka ga anhwanin da za su maka in dai baka bi addinin Allah ba. To shi yasa ake so ka kuma kai ahli sunna da kake tare da yan kanan, in yan kanan kin ne Allah na tare da ku, to kuma ba a so kai hasara, kai baka je ka shiga cikin taron yan yarima a shakida, kuma kai baka tsaya ba kai addinin na kirki, wannan shine abin takeici. Kenan ka tsaya kai nazari da kyau, kakka zo kana sunna sunna alhali kuma kana wasu abubuwa wanda ba su dace ba, ko kana matsayinka na ahli sunna, to ka tsaya ka tsare da kyau me kake yi, me manzo Allah ya ce kai, me Allah subhanahu wa ta'ala ya umurni, me Allah ya hana, me manzo Allah ya hana, da kuma dalili. Kakka sake ra'ayinka ya jaka, ko kuma aikin da yan garin ku suke yi. Qala al-musannifu wa fihi samaratu ilmus hadha al-ilm, sai yake cewa idan muka dubi wannan zamu ga akwai abin cimma guri, ko kuma abu za su samu na amfani samara, kamar a ce mutum ya shibka icce har ta yi iya ya samu abin amfani. To wannan ilimi, musamman ilimi na aqida, yana da amfani. Wa hadha yace wa huwa adamul iqtiraru bil kasra, ilimin kasancewa ba yawa bane dalili, ba yawa bane akan gaskiya, ba yawa yake nuna gaskiya ba. Malai yace wannan akwai amfani a cikin wannan, yace wa adamu zuhudi bil qilla, kan mutum ya zamanto ya bar yan kadan, ka zamanto zahidun limaza, dan kana ganin su yan kadan sai ka ware ka koma waje masu yawa kuma ba su da dalili. Yace wa inna wannan kullu ummatin tuhsharu wahada ma'a nabiyha, a gobe kiyama kowace al'umma za a yi kashi kashi ita kadai, kamar yanzu misali al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ita kadai za a tada ta, da kuma za a killace ta kuma da manzanta, siran Allah da mutane tabbata gare shi. To kowane annabi, tun daga annabi Nuhu, Ibrahim, Hud, haka za a musu. Wal muradul ummatul ijaba la ummatud da'wa, nan kuma abinda ake nihi ba dukkan al'umman manzo, ba dukkan wanda aka raye shi ba a wannan zamani, a'a, wanda suka amsa kira, wanda suka imani. Yanzu mutumin da yake kan addinin Yahudanci ko Nasaranci, in aka waye gira kiyama, baya daga cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ana nihi ne da su kenan, al'umma wanda suka karbi kiran da manzo Allah ya zo da shi, amma ba ummatu dawa. Ummatu dawa su ne wanda ake kiran su, ku zo ku musulmi, da suka iya, to kenan ba su yi istijaba ba. To shine sai malai yake cewa, idan mu koma can sama hadisi, yace idh rufi ali sawadun azim, sai aka gwada mini wasu tarin jama'a. Wannan sawadun azim ana ni da shi tarin jama'a, ai bi ma'ana as-sawadu diddul bayad, in aka ce baki kenan, kamar ka ce kishiyar shi hori, a ce ma miye hori, sai ka ce kishiyar baki, miye baki kishiyar hori. Yace ai rufi ali ashkhasun kaseera sallallahu alaihi wasallam, sai yace ka can, bayan an gwada mini annabi da mutum guda, wani annabi bai da kowa, wani annabin ma an bar labari kashe shi suka yi. To sallallahu alaihi wasallam sai yace kuma sai an gwada mini wani tarin jama'a, yace fazanantu annaha ummati, sai na tsammanin al'ummata ce. Likasaratihim, yace da saboda yawansu, saboda sallallahu alaihi wasallam dama kullun gurin shi adda da yake yi, al'ummar shi ta zamanto ta yi yawa. Yace fa inni mukasir bukum, hadisin da manzo Allah yake cewa kuyi arme, ku aihawa, kuyi arme da yawa, kuyi aihawa da yawa. Yace fa inni mukasir bukum, zan yi alfahari da yawan ku a gobe kiyama, in ce al'ummata ta yi kowa. To shine manzo Allah da ya ga yawan, sai ya ce to wannan tawaci. Yana tunda sallallahu alaihi wasallam ya san dai mutum ɗaya, mutum biyu, annabi da mutum tara, annabi da mutum goma, ya san dai wannan ba nashi bane, amma da ya ga da yawa sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce to ga al'ummata saboda yawan su. Yace wa inna ma zanna zalika lima uhiya ilayhi wa utli'a alayhi min kasrati ummatihi, amma manzo Allah wahayi, an gwada manzo Allah al'umma shi tahi kowa yawa, shi sa manzo Allah sai ce kenan wannan ita ce tashi. Wa lam ya'rifuhum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, li'anna al-ashkhasa التي ترى من بعد لا يدرك منها إلا الصورة saboda ka in kace sawadun azim kamar yanzu misali in kaga mutane daga nesa ai so da yawa zaka kawo nan kenan zaka ga baki to shine kace sawadun azim manzo Allah bai gane so balle har ya gane al'ummar shi ko ba su bane inda daga kusa ne zai ya gane su Umar su Abubakar su waye duka sauran sahabbai to amma abu ne kawai baki ya gani mai tarin yawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine fa qila li haza musa wa qaumu aka ce a maki Allah ai wannan ba al'ummar ka bace annabi Musa ne da jama'a shi to shine mallaya yace shi annabi Musa shine Musa bin Imran kalimur rahman shine mutumin da daya daya wanda Allah ya mishi magana kai tsaye wa qaumuhu atba'uhu ala dinihi mutanen da suka bi shi min bani isra'il fa fihi fadilatu atba'ihi minhum kana wannan hadisi yana nuna mana fadalan mabiya annabi Musa alayhi salam saboda wani annabin daya wani annabin mutum biyu wani annabin to kenan wannan a ganin hadisin kai tsaye muka karanta shi zai nuna mana cewa annabi Musa ya samu mabiya masu yawa wa annahum kasiruna jiddan suna da yawa balhum aktharul umam tabi'an linabiyha ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu annabin da mutane da yawa suka bi shi annabi Musa shine nabi manzo Allah shine lamba guda sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala wa faddalnahum ala alamin akwai fadalar da Allah ya musu ya ba su fifiko ya karrama su ya girmama su banu isra'il wadancan wanda suka imani ai fi zamanihim a cikin lokacin su wa zalika anna fi zamanihim wa qablahu mimman kafara khalqan la yuhsuna ka hizbil jalut wa bukhsa nasar wa ghayruhum kahin zamanin annabi Musa alayhi salam an samu mutane da yawa sun kafurta kuma an samu akan misali bukhsa nasar ko kuma jalut wa qatala daud jalut wannan mutane ne masu yawa banu isra'ila ne sun samu Allah amma Allah ya sa annabin Allah daud ya yake su ya ci galaba akan su to akwai wani shi ma wanda ake ce mishi bukhsa nasar wannan shi kuma wani sarki ne na babil kenan can dai su Iraq su Suriya da wannan wurare da Palestine a shekara ta 605 kayan aihuwa annabi Isa alayhi salam shi ne wanda ake cewa ya yi hisar kin Urushalim wanda ake cewa Qudus a yanzu garin Yahudawa ne daga cikin ayoyi wanda suke magana na suratul Isra'i masu magana akan azaba ga Yahudawa walibai suna kawo shi wannan sarki yana daga cikin wanda Allah ya sa ya dandana musu azaba a hannun shi da Allah ya ce wa'in utum udna kenan akwai lokaci yana zawa Allah sai ma Yahudawa azaba kuma Allah sai bar su su yi arziki su yi wurare su yi gidaje su yi gariruwa su yi kasashe kuma sai Allah ya aiko da wani kuma ya zo ya musu azaba to shi wannan bukhsa nasar yana daga cikin wanda ya musu azaba to kenan za a sa shi layin al'ummomi can baya wanda suka wuce banu isra'il ne ko ba su yi imani ba kamar yadda haka an samu a cikin al'ummar annabi Musa alayhi salam wanda suka bi shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa nazartu fa iza sawadun azim kenan yanzu bayan nan annabi Musa manzo Allah ce kuma sai na diba wani bangaren sai naga kuma wasu jama'a tari masu yawa wa fi riwayatin yace wa qad suddal ufuq sun ma kare sama ma'ana kenan shine ufuq sama sararin subhana wa fi sahih muslim walakin unzur ila al ufuq fa iza sawadun yamla'u al ufuq sai aka ce manzo Allah kalli sama sai manzo Allah ya kalli sama sallallahu alaihi wasallam sai ga mutane masu tarin yawa sun cika sama iya ganin shi summa qila li manzo Allah ce sai aka ce mini unzur hahuna kuma kalli nan wa hahuna kalli can da can yace fi afaqis sama'i dukkan sasannin sama fa iza sawadun qad mala al-uf manzo Allah ya ce duk inda na kalla kawai jama'a ce wannan ita ta al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka imani da shi kuma suka mana kasance cikin al'ummar shi na kalli nan su ne ba kalli gaba su da yamma gusum da arewa in dai sama aka kalla to duka su ne to shine sheje faqila li hazihi ummatuk sai aka ce manzo Allah to wannan ita ce al'ummarka wancan ta annabi Musa ce wa ma'ahum sama'una alfan yadkhulul jannata bighairi hisabin wala azab to nan shine gabar da zamu magana na abin da ya shafi aqida tauhidi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga wannan duka wannan yawan su wasu daga sun sasannin sama yace za a samu 70,000 za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba kenan su kayan su ma ba a dibawa kawai kai tsayen aljanna ne 70,000 za a samu to shine samala yace li tahqiqihim at-tauhid me yasa suka samu wannan gajiya me yasa suka samu wannan daraja za su shiga aljanna babu hisabi ba a binciken aikin su saboda sun tabbatar da tauhidi wa fihi fadilatu hadhihi al-umma wa annahum aktharu al-umam tabi'an nabiyihim sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi yana karantar da mu fadalan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta hi kowa yawa idan ana magana a duniya kakaf tun daga annabi adam alaihi salam da Allah ya halitta zuwa karshen wani bawon da Allah zai halitta wane ne su wane ne suka yi yawan bin annabin su suna al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad kasaru fi ahli sahaba radiyallahu anhum wa fi waqti al-khulafa' ar-rashidin wa min ba'dihim a lokacin sahabbai ana ta karuwa a lokacin khalifofi kenan manzo Allah bayan ya rasu sallallahu alaihi wasallam lokacin Abubakar lokacin Umar lokacin Usman lokacin Ali kullun addini ake shiga afwajar jama'a jama'a yace kuma wa min ba'dihim bayan ma khalifofi su wuce kuma har gobe har yau yace fa mawla al-qura sai ga musulmi da manzo Allah ne shikare sallallahu alaihi wasallama matan shi Abubakar Ali haka ana yi guda aka hijira aka zo Madina ana ta karuwa to yace har ya zamanto an cika gari an cika kauye kura wal amsar an cika manyan gariruwa wal afwal qifar al-qifar shine wata kasa ma wanda ba ai gini ba ai koyo ba mutane su zo su rayu su yi gidaje su yi gonakai su komi abubuwan na rayuwa abubuwan na noma da kiwo to ya zamanto wannan duka yawan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kasura fihim ilm kuma aka samu yawan ilimi ya yawaita al'umma manzo Allah wa ma zalu ala sunnati fil qurun as-salati al-mufaddala kuma al'umma manzo Allah tana nan akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan shekara 300 da manzo Allah ya ce khairul quruni qarni thumma allazina lunahum thumma allazina kinai shekara 100 ta horko rayuwar manzo Allah 200 dari ta uku a kan sunna ake daga bayan abubuwa suka zo wannan ya kirkira tariƙar shi wannan ya kirkira sunna shi bid'a ya ce sunna ce duka wanda daga baya ne bayan duniya ta shiga zakatan mutane kuma ba sa tsoron ko su yi ƙarya ko su ci amana ko su wadi ma Allah abinda bai ce ba ko su wadi ma manzo Allah abinda bai ce ba duka daga baya aka samu wannan abubuwa ya ce wa qad qallu fi akhir zaman haqiqatan la da'wa yanzu kuma in kana neman waɗanda suke addini na gaskiya musamman ahli sunna malaji sun yi kadan a ƙarshen zamani zamanin da muke ciki yace kuma haƙiƙa amma ba da'awa ba in da'awa ne yanzu ka ce kana son musulmai tari kowa ma musulmi ne babu wanda zai yarda a ce shi ba musulmi bane amma zaka same shi yana tsahi boka ma zai ce musulmi ne shi ko kuma kaga boka yana sallah ko kuma malamin tsubu wanda yake da alaka da aljannai ko ruhanai yana tsahi dumudu kuma yana sallah to kaga shine mana la da'awa akwai wanda su addinin su da'awa ne hudi ne yake kamar yadda muka wadi kalmar la ilaha illallah tana warware yau duk lokacin da ka dauki haƙƙin Allah ka ba wani ta warware in kai shirka babba imani zai warware sai dai ka dawo to idan ga mutum wanda yake kira aljani yake neman agajin wani wanda ba Allah ba yake neman taimakon wani ya dogara da wani ya maje yana kiran kabari kuma har yanzu yana ganin shi musulmi ne sallah ma yake to kaga wannan karshen zamani kina Allah ya kare mu Allah ya kare mu da imani to shi yasa sunna sai karamci yace wala siyama wa qad kasurat fihim ibadatu ghayrillah yace musamman ma kadiba gani yanda boza tama wanda ba Allah ba yayi yawa mutane ma har suke zaka samu wanda sun suke karantar da mutane wai kan ma su boza tama Allah su boza tama su kuma sai su gama su da Allah wai dariƙa ce wannan shi zaka bi shi kuma ya kai ka maimakin kai ka tahi direct a baka isa ba baka da tsarki darajar ka bata kai ba ko kuma kai dan gidan wane ne wa aihe ka babanka wali ne ko shehi baka da wannan yanci shi zaka bi shi ya kai ka to kaga wannan duka hanyoyi ne na bata na karshen zamani wanda ko mutane hayin suna ganin addini suke Allah tsare mu yace wastihlalul kaseer min al muharramat kuma yace kadiba ga gani a yanzu ne mutane suka halitta haram diyawa daga cikin abubuwan da Allah haramta mutane suke babu kunya babu tsoron Allah amma tabbatar an yi legalize cewa kawai wannan abun yi ake alhali kuma haramun to kaga wannan yana daga cikin abubuwan da in kadiba wancan shekara 300 wanda manzalla ya rayu da wanda sahabbai tabi'ai zaka samu cewa duka babu irin abun tsantsan tsoron Allah yana nan sunnan manzo Allah tana qal musannif sai mala yace wa fihi fadilatu hadhihi al-umma bil kimmiyyah wal kayfiyyah mala yace wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fadalata abu biyu ga yawa ga kuma biyayya yace wal kimmiyatu kasratu wal adad haka ce kimmiya shine kaman adadi ga munan tari yawa musamman ka duk musamman a yanzu duk inda zaka diba babu wani addini wanda yake da yawa adadin musulmi miliyar 1 da wani rabi ko kuma miliyar 2 a duniya musulmai ne to dai aka samu wani addini kuma wanda shiga ake ba a huta sai musulunci sauran addinai wasu ma sun zama labari can da an ji ana yi amma musulunci kullun shiga ake musamman lokacin da ake karatu ana karantar da addini to wannan daga cikin fadalata al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma wal kayfiyatu fadilatihim fi sifatihim fadala da girma da daraja da matsayi a cikin sifofin da Allah subhanahu wataala ya sanya ma ita wannan al'umma wa fi riwayatun yadkhulul jannata min haula'i min ummatika 70,000 aka ce manzo Allah wannan al'umma ta kada guda maka 70,000 za su shiga aljanna wa fi riwayatin tudi'u wujuhuhum ida'at al-qamari lailat al-badr aka ce dukkan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nagari wanda suka bi shi zaka ga gobe kiyama huskokin su suna haske kai ka ce wata daren 15 lailat al-badr in ya cika tatab yanda zaka ganshi cikakke haka kowa huskar shi yana haska wannan al'umman manzo Allah wa kharaja ahmad wal bayhaqi wa ghayru ma yace fastazabtu rabbi fa zadani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ce mishi 70 yace ya Allah kara mini mana Allah kara sai yace sai Allah ya kara mini fazadani ma kulli alfin 70,000 sai Allah ya kara ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce to ya maiki kowane dubu kuma za a kara mishi 70 kenan yanzu 70,000 haka za a mishi sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu daga ciki adadin yana da yawa miliyika ne ko kuma miliyarika قال الحافظ وسنده جيد والمسلم مع كل واحد منهم 70,000 تو wannan ma yawa wai muslim yace duk daya kenan kaga daya ko 100 ko 100 nawa 10 dubugo to kowanne dayan sai an hada mishi 70 daya a sa 70 daya 70 sai an yi lissahi har sai an je 70 wanda kan Allah manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba Allah taimake mu amma fa sai da aiki sai da cika tauhidi kuma yayi komi wuya mu dogara da Allah wajen nema mu dogara da Allah idan wani musiba ya same mu in za mu kiraya mu kiraya Allah in za mu nemi agaji in za mu nemi kariya duk abin matsala da muka shiga Allah nan ake samun matsala sau da yawa mutane an musamman Allah ya jarabi mutum da wata rashin lafiya rikicewa yake ko kuma talauci sai ya ce in ya samu ya tuba ko kuma in na samu lafiya zan iya tuba ko kuma irin abubuwa da muka bayani na ruqiyar nan akwai jiyawa wanda suke amfon nai sun shiga da suna addini a rika wani islamic chemist islamic medical wane ne abubuwa ne saboda an san mutane sun imani da Allah musulunci ya dame su sai rika islamic islamic islam wai shi kuma islamikin an kara shi ne dan ai taslimin dukiyarka akwai ce abin da yake hannunka na dukiya ana samun na kirki amma sun yi karamci to kenan dan ka gana islamic islam ya kamata ka sa ido ka ga me yake ko ruqiya za a maka ka tsaya ka ji da kunnanka me ake karantawa in qur'ani ne in ka ji ana karanta wani abu ko kuma ana wani karanta qur'ani ba a san ma me ake karantawa ka tsaya da shi kai je kira ma wani aljani ya kara ma bisa aljanin da yake tare da kai Allah ya kare mu Allah ya kiyaye Allah ya jiyawa kudin mutane kawai sai karba da sunan islam islam sai ga mutum wai shi ba likita ba bai je bai karatun likita shi bai ba kaza kawai ya aje mutum yana mai tambayoyi me kake ji me kai kaza shiko likita ai zai ji ne mi kake ji ya mali sahi da maganin da ya kamata da abin da ya karanta to kai kuma kai daga zaka karanta qur'ani akar maka lahu me kai ka kuma me kake ji ya kake barci ya ne duka ai ta zazzanawa amma mutun kaho amma mutun waye amma mutun wane ne duka daman da ake cewa tsubbu dubaru ne na cin kudin mutane shine tsubbu ai asalin kalmar tibbu ne tibbu shine likitanci sai a ce tsubbu yaran duk aka samu wani mutum mai dubara mai iya zance wanda zai iya yi yanda zai amshi kudin mutane ya laule to sai a ce wannan tsubbu wannan tsubana ya iya tsubbu ko kuma ya iya kuludu to sai mu yi hankali da sunan addini mabiyan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da mun sunna wayewa ne bai kamata ba a ce ahli sunna ya zo ba gidaji yanzu misali kawai wani mutum addu'ar yanzu zikirin ko kuma alƙan abubuwan da za ka karanta na qul wallahu qul a'udhu birabbin nas qul a'udhu birabbil falaq da azkar da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakka iya yi ma kanka kai ko kama danka ko kama matarka ko kama wani makwabcinka ko wani dan uwanka musulmi kawai ai ta yawo ana ta hayaniya abubuwa ne masu sauki to da yawan mu daga cikin mu kuma abubuwa na tsubbu na da hayan suna nan a kwakwallon mu sai an yanka sai an yi sadaka waina sai an yi kaza sai an yi kaza wannan duka ba laifi bane takarruban ne amma in kace Allah bai karba dole sai an yanka to wannan nan tsubbu take amma dai kace zan ma Allah yanka dan Allah biya mini bukata wannan ba laifi bane amma kace Allah bai karba sai an yi yankan to anan nan wannan tsubbu ce to duka ya kamata a ce sai mun bar waɗannan abubuwan da zamu shiga cikin layin wannan 70,000 suna da yawa summa nahada wa dakala manzilahu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci ne a haka da saban shi ya ga musu haka da yace musu za su ga aljanna babu azaba sai manzo Allah ya tashi sai ya shiga gida to shine mallam anan yace gidan manzo Allah yake mana bayani yace qama min majlisihi allazi haddathahu fihi bi hadha alhadith lokacin da manzo Allah ya ba su labari fa dakala manzilahu ay darahu gidanshi walahu tis'ata abyatin bi hujuriha manzo Allah gida tara gare shi tunda matan shi guda tara ne kowane dakunan shi yace min jaridin masturatan bi masuhi sha'r abu ne wanda aka yi shi na jaridin nahar wannan abin da yake na icce reshe na iccen dabino mai wahalan hawan nan to wannan mai dan kaba a jikin shi suna ake kawo ana jerawa kamar dai kace darni ko wata zana haka gida yake amma kuma an zo an yi sutura da shi a koni gashi da suke sawa wanda shi ma kaman karin sutura ne tunda gidan manzo Allah da masallacin shi sallallahu alaihi wasallam a kole a jingine yake kamar daga nan kana hadawa gidan manzo Allah zaka shiga kana hutowa ka shiga masallaci haka abin yake to manzo Allah sai ya tashi ya shiga gida malaci an ya sarar musalla ada gidan manzo Allah yana hagun kin masallacin shi sallallahu alaihi wasallam qawla an yuzad al masjid kahin ay tawsi'a kenan masallacin kan a bude shi alawun musulmi da suka yi yawa sai aka bude shi summa udkhilat fihi ba'da zalika yanzu gaba daya gidan manzo Allah ma cikin masallacin yake sallallahu alaihi wasallam dan ba wani gida bane babba dakuna ne kanana Aisha tace idan manzo Allah yana kiyamul layli in yayi sujada sai ya ture kafata ya dora goshin shi kaga dakin murabba'in shi kadi ba gani masallacin da yayi biyarkin shi ko shidda in yayi sujada sai ya ture ta in ta dage kafa in ya daga tashi daga sujada sai ta miƙe kafa kenan baiwa ta miƙe kafa kuma shi yayi sujada saboda kawai daki ne na bukata tsiran Allah da mushi Allah tabbata gare shi amma inda ya ga dama yana roƙon Allah ya mushi gida na zinariya ya mushi gida na azurfa ya mushi katafaren gida ƙato wanda za a riga ta gudu a ciki amma shi tsiran Allah da mushi Allah tabbata gare shi bai dame shi ba wannan fa hada an-nasu fi ulaik to ka san mutane idan aka yi bayani tunda manzo Allah bai ce ba su wane an ce 70,000 to yanzu 70,000 su wane ne da manzo Allah ya shiga gida to sahabbai sai suke ƙara ma juna ilimi sai wannan ya ce su wane ne wannan ya ce ka amma wannan su wane ne to wani daga cikin su wasu jama'a sai suka ce fala'allahum allazina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai su ne sahabbai waɗannan 70,000 sahabban manzo Allah ke ne tunda sun ba da kokari Allah ya zabe su kasancewa su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai mala ya ce fa khada an-nasu fi ulaika shi ne mu karanta shi babu yace ay tabahasa al-hadiruna wa afadu wa tanazaru wa ikhtalafu kawai sai aka wanne yace kaza ne wannan kaza yace kaza ne wa tanazaru ha ake jayayya munazara kamar shine a ce muqawala wannan in yace su wane ne sai hudu dalili shi ma wani ya hudi wa ikhtalafu aka samu sabani a karshe yace fi sha'ani 70,000 bi ayyi amalin nalu hazi daraja wai da wani aiki suka samu wannan suwa ne ne fa innahum arafu annahum innama nalu zalika bi amal huwa afdalu amal kenan kaga nan asabai kai tsaye suka fahimci waɗannan mutane sun samu wannan abin ne saboda aiki kuma aikin ma mafi aiki wanda ya kowane aiki daraja me yasa sahabbai ba su fahimci ba cewa kawai wanda ya ga manzon Allah ne irin abin da ake cewa yanzu mutane wai in kaga shehu kawai da aljanna ne kai, dan me yasa ba a ce ba wanda suka ga manzon Allah ne sune waɗannan 70,000? Dan a nuna maka cewa shiga aljanna wannan fadalar da cewa ko kaga shehu ko ba ga shehu ba aiki ne ake so, dole sai ka aiki duk yanda kake ganin shi ko tare kuke kwana kullum shehinka kana ta kallon shi, in dai ba kai ba aikin da za su shiga aljanna to babu kai babu aljanna, balle kuma a ce wai kai ma hakka sa wani. Kenan dalilin me ake cewa a hana mutane aiki a sa mutane su yi kasala, musulunci ma a dauke shi wani abu ne mara daraja, duk irin wannan manganu suna rage daraja addinin musulunci. Yanzu gari ba sahabbai an yi yaki, wasu sun mutu, wasu sun yi kaza da kudaden su da dukiyarsu da lokacinsu da ƴaƴansu da garinsu sun yi hijira, amma kawai wannan abin duka takaita shi akan cewa a kai dan gidan wane ne ko kuma dan kaga wane, haba dan uwa dole kai nazari da kyau, su ho wadancan zababbu ne amma kuma sai da aiki, to kai ko babu wanda ya zabe ka, kuma in kace an zabe ka babu dalili kai ne kawai. Wa fi lafazin fatazakara ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fihi ibahatul munazara wal mubahasa fil maani nususus shara ala wajhi al istifadati walau kana bighairi ilm. Malam sai yace nan za mu fahimci ashe ana iya yin muzakara shine kamar tunatarwa, mu zauna ni da kai ya daga ce ma to kaza halaka ne ko menene dalili, muna tunatarwa ni da kai ko kuma wasu jama'a haka, ko yace kuma akwai an nuna cewa ashe muqabala da ake wannan gacha muqabala shine munazara, kamar wani ya faɗi abu ka ce a baka raba sai ka ce to kai ka dalili ni ma ka dalili, sai a ga waye yake da dalili na kirki. Yace walau kana bi ghairi ilm, wani lokaci yace ko baka san ma ko baka ilimin abun, in dai abu ne haka wanda bai bukata wani dalili wanda ke na nesa. Yace wa jawazul ijtihadi fi ma lam yakun fihi dalil, da abun da babu dalili to muna iya yin ijtihadi, idan babu aya babu hadisi. Lakin la yalzamu bisawabi nafsihi, to sai dai mutum ba ya ce ba a ni nake da gaskiya, idan irin wannan abun da za a yi a ce kai ka hudu magana ni hudu magana, harakar duniya ce, haraka ce ta yau da gobe, ba Allah bane ce kaza ne, ba manzon Allah bane ce kaza ne, to a lokacin ni ba zan tilasta maka ba cewa magana ta ce gaskiya, kuma kai ma ba za ka tilasta mini ba cewa magana ka ce gaskiya. To nan sahabbai da suka ce ko su ne sahabban manzon Allah ko su ne kaza, to kowa dai kokarin tunanin shi ne yake yi da abin da ya fahimta. Qala al-musannif wa fihi umqu ilmi salaf, wannan hadisi yana kanatar da mu ilimin salaf yana da zurfin gaskiya. Yace li ma'rifatihim annahum lam yanalu zalika illa bil amal, saboda yaya akai suka gano cewa waɗannan mutanen ba samu wannan abu ba sai da aiki. Yace wa fihi hirsuhum ala al khair, kuma wannan yana karantar da mu cewa sahabban manzo Allah ko kuma salaf kullun kudayen da suke a ce suna da alheri. To sai yace falallahum allazina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tanaiwa wanda suka zama su sahabban manzo Allah wasu suka ci malaka fa innahum afdalul khalqi ba'da ar-rusul la kana wa la yakununa mislahu, bai kasance ba la kana wa la yakunu, ko bai zai kasance ba mislahu irin su, in kana neman mutane wanda Allah ya zaba to su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, can baya ba taba yin wani annabi mai sahabbai irin su, kuma anan gaba ma ba a yi, kenan su kadai suke Allah ya zabe su, Allah ya karrama su ga rayuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma irin abubuwan da suka yi. To shi yasa ya zama dole daga cikin aqida ta Ahlus Sunnah wal Jama'a girmama su da karrama su, da rashin shiga irin abubuwan da ya faru tsakanin su na fitina bayan mutuwar Usman radiyallahu ta'ala anhu, ko kuma mutum irin wannan aqida ta Shi'a wanda suke zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan duk yana nuna cewa ba addini bane. Sai yake cewa wa qala ba'dhum, kenan bayan wasu sun ce kai waɗannan 70,000 sahabbai ne, sai kuma wasu suka ce a fala'allahum allazina wulidu fil islam falam yushriku billahi sha'a, sai wasu suka ce a sune wanda aka Allah ya sa su da aka halice su ba su taba shirka ba a musulunci, saboda ai ana tunanin jahiliya an wuce da ita ba a jima ba, da yawa daga cikin manya-manya sun yi jahiliya, wasu yin shirka da Allah musulunci yasa suka gane suka tuba. To kenan shi kuma wanda aka halice shi da baban shi ya yi shi daman a cikin musulunci yake, kuma ga tauhidi babu shirka, sai suka ce to ko dai waɗannan yaran su ne 70,000 wanda za su ga aljanna ba tare da hisabi ba kuma ba tare da azaba ba. Sai malam ya ce min anna lahum maziya, saboda suna da wani abu wanda suka keɓanta da shi alaman wulida fil jahiliya wa huwa kazalika, akan wanda aka halice shi ko aka yi shi a jahiliya, saboda za mu shi al'adu da shirka tun yana karami kuma ya girma ya zama mai bautan wani Allah. Amma su wannan an haihe su a cikin musulunci. Wa kad yakunu min man adrakathu aljahiliya afdalu kama fil hadith, mana sai ce to amma ita wannan maganar duk da cewa sun yi ta haka, to amma ana samun mutumin da yayi jahiliya amma kuma ya zo ya yi wanda aka haihu a cikin musulunci daraja. Wannan daraja ce Allah ke badawa, shine hadisi dalili akan haka, hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam idza faquhu, wanda suka yi ku daraja da girma a jahiliya to a musulunci ma in ya zamanto suna da ilimin addini sune manya. Wani ya nuna misali a ce sarki ko kuma wani babban mutum, wani mai ilimi, wani tajiri, ana jahiliya da shi shine babba, naga shigo musulunci in ya zamanto yayi addini to kuma anan ma shine gaba, jagorancin da yana nan a hannun shi. To shine sai yake cewa wa zakaru ashiya'an, to sahabbai dai a takaice abinda suka faɗi yawa ne, saboda kowa tunanin shi ne ke babu wani dalili tsaye. Fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu, sai manzo Allah da ya huto sai suka bashi labari. Mala yace ai ghayra hataini wa zakaru ashiya'an, ai ghayra hataini khaslatain, kenan sai suka faɗi abu biyu, ba sahabbai ba, ba wanda aka aihu a cikin musulunci ba. Wa fi riwayatin qalu amana hanu fawulidna fi shirki walakin amanna billahi wa rasulihi walakin haula'i hum abna'una, wasu sai suka ce da aka ce wanda aka aihu a musulunci yahi, sai suka ce to ai wanda aka aihu a musulunci mu muka aihe shi, ai diyan mu ne shi, dan bi za su yi mu, wanda duka manganu ne wanda tunanin su ne haka. Sai manzo Allah ya huto daga gida sallallahu alaihi wasallam, fa akhbaru, suka bashi labari, jama'a tafadu, cin abubuwan da suka yi ta kutsawa, saboda abin aka kawo kalmar al-ifada ko kuma tafadu, kamar ka samu wani tabki ko kuma wani teku ka shiga ciki kana ta iyo a ciki. Yace fi min amru ha'ula'i allazina yaqulu jannatu bighairi hisab, ya maki Allah wannan da aka ce za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba, mun yi ta nema mu ce su wane, mu ce su wane. Fa qala, to sai manzo Allah ya ba su labari, su wane ne? Yace humul lazina la yasariqun, su ne mutanen da ba su nema a musu ruqya, kenan idan suka yi rashin lahiya ba su ce wane yi mini ruqya saboda in samu lahiya, ba su yi haka. To shine wani a nan fasara sai yace la yatlubuna man yarqihim istislaman liqada'i llahi wa talazzuzan bil bala, saboda ya san Allah yana jaraba bawa, kamar yadda muka yi bayani sati wanda ya wuce, wani shi idan Allah ya jarabe shi jaje da rashin haƙuri da rashin dangana, kamar shi kada yake ya taɓa masassara, kamar dai shi Allah ba zai jaraba shi ko da masassara ko da wani ciwo ko da wani ba, kullum ya riƙa gaya mutane yana kai kukan Allah wajen bayan Allah, kaga wannan bai dace ba. To shi ko wannan waɗanda aka ce za su shiga 70, shi yasa abun yana da wahala, yace su ne ma ko da rashin laya ta same su kawai su daure, ba su shan wani magani kuma ba su ce a muni magani, kawai sai su tsaya haka nan har Allah ya ba shi lahiya, in kuma lokaci ya yi ya iske Allah subhanahu wa ta'ala a haka. To kun ga kenan, wannan zai nuna wa akwai wahala, wannan 70,000 abun yana da yawa amma wahala gare shi, ba kowa bane zai shiga ciki. To wannan su ne na fari kenan. Yace wa talazzuzan bil bala, me talazzuz, kamar abu ma daɗi ma suke ji, tunda an je ashaddu bala'an al-anbiya summa al-amsal summa al-amsal summa al-amsal, shi wani ma ya ce shekaru ya ga Allah bai jaraba shi ba, sai daga tunanin ko dai tsakanin shi da Allah ba kyau, amma idan ya ga Allah ya jaraba shi to ya san irin jarabawa annabawa ce. Wa haka za saba ta fi sahihain, mala ya ce haka hadisi ya tabbata Bukhari da Muslim. Wa fi riwayatil Muslim wala yarqun, su ba su sama kansu ruqiyan ko ba su nema a musu. Qala Shaykh al-Islam haza ziyaratun wa hum mirwa min ar-rawi, yace wala yarquna, yace Shaykh al-Islam yace wannan qari ne na rawi, shi manzo Allah kawai yace dai la yastariqun, ba su nema a musu ruqiya. لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون يتي وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الرقية فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أقول حديثي من ذلك يتي واند زي إي أنفان دان ونشي مش رقية دين سام الله يا مش واند بيانا نونا رقية بتحلل تباني كوبة تداتي با أنا نونا دي أتسن بيان الله أقول ما سجوريا أقول ما سجاجي akwai masu dangana akwai marasa dangana to shine ake nuna wa ana to sallallahu alaihi wasallama sai yace kuma a wani hadisin la basa bil ruqa idza lam takun shirkan ya kamata ko babu lahi ayi ruqiya amma da sharadin a tsaya a gani in babu shirka a ciki kenan ka ayi shirka ko qur'ani za ka karanta ko kuma azkar wanda suka tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad ruqiya jibril annabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa raqa annabiyyi sallallahu alaihi wasallam ashabo karin dalili akan haka malaika jibril ayyama manzo Allah ruqiya kuma shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karan kanshi ya ma sahabban shi ruqiya wasu wanda suka samu rishin lahiya to shine sai malai ce wal farqu bainar raqi wal mustarqi bambanci tsakanin wannan yastariqun da manzo Allah ya ce da kuma ruwaya da ya ce la yarquna meye bambancin su shine malai ya ce annal mustarqi sa'ilun yace mustaqtun multafitun ila ghayri llahi biqalbihi kenan misali musiba ta same ka sai ka ce wani imuni kenan tunaninka ya baka wani ya zo ya taimaka maka Allah ya baka lahiya to wannan shine mustarqi nema ne kai kuma abu ne wanda tunaninka ya karkata zuwa ga wani Allah dan cewa ba a ce ma ba shirka da Allah bane taimako ne alhali kuma kai tsaye kai taimakon Allah ya kamata ka nema subhanahu wataala warraqi muhsin kana shi wanda ya ruqiyan ya kyautata mai kyautatawa wa innamal muradu wasafa 70000 bi tamamit tawakkul abinda yasa aka ce wadannan mutane za su ga aljanna in kana neman cikin tawakkali su ne rishin Allah ya same su bai magani bai nema mushi magani to wannan kenan karshen tawakkali ne amma wannan babu ne babba wanda malamai suka magana da yawa akan shi ba za ka kada ka fahimci cewa idan mutun yayi ruqiya ko kuma yana ma a mushi ruqiya yayi laifi a'a ba haka ake nihi ba ko mutun idan Allah subhanahu wataala ya jarabi wani na kusan shi ko kuma wani nashi shi ya mushi ruqiya ko kuma ya taimaka ma wani ya mushi ruqiya dai ya samu lahiya shi ma wannan ba lahi bane ba haka ake nihi abinda ake nihi shine kai da Allah ya jarabe ka da wani abu sai ka daure ka jure to zaka shiga cikin wannan 70000 amma kuma dole sai ya zamanto daurewan da kai daurewa ne na tawakkali ba daurewa ba na daurewa zamu ga mallan zai bayani a gaba yace in daurewarka dan a nuna kai namiji ne to ba shi bake ne ko dan ka nuna kai baka bukata komi to ba shi bake ne ana nihin ma'ana dogaro da Allah shi kadai subhanahu wataala wala yasaluna ghayrahu wallo ku ci dan adam zai iya shiga wani yanayi na rashin lahiya karami dalilin kashin hakurin shi zai sa ya je a bashi maganin da zai kwantulo mushi ko kuma ya kawo mushi wata cuta wanda ta yi karamar kuma ko ta kai shi zuwa ga kisa ana allura misali ko ampul da ya za mushi ko biyu aka mai hudu biyar ya shiga koma ya mutu kaga inda ya yi hakuri da wannan dan ciwon kan dan wani abun da tana yawan murmure ya tashi ko kuma magani daban cuta daban ana samun irin wannan shi ma a yi kuskure shi ga maganin shi kuma ga maganin ga cutar shi wannan abubuwan duka suna daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayani jurewan ita ma tana da amfani zai cewa idan mutum ya maganin wannan ko bai nuna cewa a ya safka daga hanya to lokaci yayi na ga ne ya kamata ko gaba insha Allah nan zamu dakata da fata mu da mu kai daidai Allah ya tara mu cikin ladan wanda ke da kusure ne Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan gaba na gaba in mun karanta su in Allah da abin zai huto hili sai akwai sarkake a nan Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi